Rahotanni daga garin na Abala da ke a nisan kilomita 255 da birnin Yamai na cewa ana gabda soma shan ruwa ne a yammacin jiya Laraba, ‘yan bindigar suka kai samame inda kwashe kusan awa biyu ana kafsa fada da jami'an tsaro. Wani mazaunin Abala da ke bayani ta waya na cewa ‘yan bindigar sun yi shigar burtu ne ta hanyar amfani da kakin sojan Nijar da wasu motoci biyar na aikin soja da suka sata a wani harin da suka kai a kwanakin baya a garin Ayeru.
Mun bude ma jira mu ci abinci dai muna zanne mun buga shayi cikin sai ga wuta na shiga gari sai mutum wanga dai a takana sai a tura mini sai wata mota ta biyo ta gendarmeri ta shige bisa gudanar sai a sha sun mun ma mutanen su suka ta ajiya wuri wuri biran jin da ga duka rabuwa na sun kai sarwa sun kusa gar sarwa gendarmeri sarwa sun kusa sun kusa ne kuma sun kusa go gari suka ajiye sarwa mutane dan ka kai in ka ji tire in kana cikin gari baka iya zuwa tambiro tokin to kodo kawajin bayar ba IRR nan na gendarmeri cikin suna suke ba ma jiya akwai yan kasuwa duka hoto daga hannun mali mazo kwana Abala to suna kahe sai suka iske cikin motocin nan na rebellion mota guda ta kamu a suka tsaya da mota yan kasuwa na kodo suka darme shi akwai suka an shiga sallulin ne na kasuwa su ba labari suka sa su aiki kamar tura su mota ta wuta to cikin wannan akwai guda da ya samu crisis ke ne suka sanar shi ta ga an ta wayan tai
harin wanda shine na biyu da ake kaiwa a ƙasa da mako daya a yankin Tilaberi bayan wanda aka kai a jihar Tera yayi sanadiyar mutuwar jami'an tsaro shida yayin da maharan suka yi nasarar arcewa da motoci uku hada da bindigogi da hasasai inji magajin garin Abala
soja na mura ma sun yi resiste da abin ba a san inda zai kewa ba kuwa tunda har sun yi awa guda ana albe kuma wanda duk kun ka ga yana abin baba bane yana kamar suna sun yi tv zan kai ranar gwarai na abubuwan da duka suka faru nan in kun gan su kuna gane dai complicity ne haɗin kai ne haka in ba shi bai yiwa ba ko shi wasu abubuwa bai ma yiwa ne
kawai yanzu ba mu da masaniya idan an kashe yan bindiga ko kuma an jikkata wasu daga cikin su kuma har izuwa lokacin da nake hada wannan rahoto hukumomin Nijar ba su ce komai ba a kai ko da yake bayanai na cewa ministan cikin gida Bazoum Mohammed ya isa garin na Abala a ɗasu da safe domin tantance abubuwan da suka wakana inda ya halarci jana'izar jami'an tsaron da suka kwanta dama a harin na jiya ya zuwa yanzu ba kungiyar da ta dauki alhakin kai wannan hari to amma wasu na danganta shi da aikin ta'addanci kuma a cewar su daukin da sojan sama suka kaiwa jami'an tsaro ne ya tilastawa maharan tserewa zuwa wajen iyaka da Mali yayin da wasu rahotanni ke cewa basu sha ba domin sun yi kicibus da wasu dakarun da suka yi musu kwantan bauna a Shinagodar Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Mai a jamhuriyar Nijar.